masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya an kuma kammala bukukuwan sallah lafiya na gwamma tunda dai an yi kwanaki
gaskiya amma ai ba a gama cin wannan goron sallah din ba
eh wato muna nan muna kan yawon sallah
eh haka adadan ana barka
muna kuma jiran naman sallah
sosai kuwa gashi nan a New York buhu za a zo muku da
yawaya ya akai sallah ne na gobba ba ni labarin sallah a New York
wato a New York ne kamar yadda muka saba babban sallah ba a zuwa wannan filin da ake zuwa sallar Idi ana sallar Idi ne a kofar masallaci inda jama'a suka fito wuri-wuri su zo to da yake babban sallan mutane suka saura inda suke amma galibi waɗanda suke kusa suna zuwa to haka bana ma aka yi shekarar jiya nan haka aka yi kuma idan an gaba sallah nan za a wuni ana zaune ana gashe-gashe nama da sauransu kuma hakan aka yi so ba laifi an dan samu an taba ya gurgudu amma kamar yadda na gaya miki suna nan buhu-buhu da za a kawo miki
to Allah ya kawo Allah ya so ni ko muna nan muna jira ba zan faɗi da suwa muke jira ba
to shike
Allah ya kawo ka lafiya
amin sun ba
Allah ya dawo da ku lafiya
amin
to Allah ya maimaita muna yi ma dukkan masu sauraron mu fata alheri da fatar an yi wannan bukukuwan sallah lafiya Allah ya maimaita mana Allah ya nuna mana ta badin badadan
turbini da haka amin
har yanzu ana kan yawon sallah baba yau gaisuwar sallah ce zamu muke da ita zango
barai kwa
yau wato yau dai ba auren raki zamu jingina auren raki ba a cikin lokacin a bayi shi ko
haka
yau wato bari mu mika gaisuwar fata alheri da sadu zumunci da kuma barkar sallah zan fara da waɗannan jerin gaishe-gaishe ƴan uwa da abokan arziki. Muna mika gaisuwar barka da sallah zuwa ga Malam Abdulkarim Kafinta a mararabar kankara malumfashi da Hajiya Dina Adamu Koli da diyata Hafsatu a garin kankara jihar Katsina, sai Malam Musa Yusuf Gudi a Bauchi tare da iyalinsa duka, sai Hajiya Lare Hamadu da mai gidanta tare da yaransu duka a Gombe, da Alhaji Shehu Zubairu a dialysis unit na asibitin da ke birnin Kano, sai DDNS Sanusi Sale da iyalansa a asibitin Kano, sai Malama Adama Abubakar a Alkaleri tare da yaransa duka, da Hajiya Basira a dialysis unit Kano, sai Hajiya Amina Aliyu Shehu Kano da Hajiya Zainab Ladidi Yahaya Bakori da Hajiya Rabi Dan Ladi a Specialist Hospital ta Bauchi, sai Alhaji Isa Muhammad Dauda da Hajiya Safiya Aminu, sai Hajiya Rashida Shehu dukansu a Specialist Hospital na Bauchi, da Alhaji Babayo Jalam da iyalansa a Bauchi, sai Alhaji Aminu Wagani da iyalansa, da AA Yusuf da kaninsa Alhaji Dan Lami Yusuf a Alkaleri da iyalansu duka. Da fatar an yi sallah lafiya.
Amin summa amin. To yanzu kuma sai gaisuwar fatan alheri da kuma na barka da sallah zuwa ga kungiyar wato Yalwa Charity Foundation da ke tallafawa marasa galihu a unguwar Yalwa a Kumasi. Da farko gaisuwa zuwa ga Alhaji Abu Faili da aka fi sani da Baba Sambai Ofeli chairman kenan, da Mukarramu Sani Bibiji da Alhaji Aminu Abdulaziz Dan Zaki, da kuma Alhaji Shaibu MB Sulaiman Shamakin Sarkin Zangon Kumasi, da Alhaji Sa'alu Maso Kano hakimin Yalwa Zango wato wanda ke zaune a US, da kuma Malam Abdulrazzaq Mamman na Bakwai, da Muhammadu Mustafa Bello da aka fi sani Muhammadu Muyye, da Alhaji Garba Sulaiman Naino magajin garin birnin Kumasi, da Alhaji Babakan Kani Inayi da Alhaji Ali Maradona Inayi, sai kuma Fati Abubakar ko kuma Fatima Aisha kenan a unguwar Yalwa, da Hajiya Fauziya Adam na gidan Kituwa, da Beauty Alhaji Madis Joe da Mustafa Musti gidan wake da ke London, da Mami Zainabu Abubakar da ke London, da kuma Alhaji Tanko Inayi a Spain.
Ayaw layya, in jota busa busa kiki so min ke kai kauna
da kuma Haruna Muhammad Baframa da Rima Ali Malam Rashad da ke Turai da Alhaji Adamu Musa Sharif wanda ke nan Amurka da Ali Masaru a Kano sai kuma Malam Anas Sabo da ke London da Muhammad Aminu Gali da ke nan Amurka da Anyas Alabama da Alhassan da Husaini wato ata da ata ke nan gidan wake wanda suke zaune a London da kuma Alhaji Awal Polo Nayi wanda shi kuma yake Turai da Abdul Basid wato da aka fi sani da baban Meli gidan Alhaji Nayi da baban Mami Taribo West Alabama wanda ke shi ma yake nan Amurka da Aminu Muhammad Dikko dan waziri wanda ke Qatar sai kuma BA na gidan Nayi da ke nan Amurka da Hajiya Ramatu Nayi da ke Kumasi da Hakilu Imrana gidan Tufa da Malam Endo wanda ke London shi ma dan gidan Tufa sai kuma Malam Gali gidan Tufa da ke nan Amurka da Alhaji Abdul Manaf Nayi da ke nan Amurka sai kuma Malam Abdul Razzaq Maso Kano Kumasi da Muhammad Awal Maso Kano Jarman Sarkin Zango Kumasi da ke nan Amurka da Muhammad Naziru Ruwan Karau a Kumasi da Ridwan gidan Tufa da ke nan Amurka da kuma Sadat Baba Penta da ke nan Amurka sai kuma Alhaji Sha'ibu Gali da ke nan Amurka da Sha'ibu Usman Nuruddin Sharif da ke nan Amurka da kuma Haji Shehu gidan wake Kumasi da Sarki Auduna a Kumasi da Alhaji Tijjani Alhassan Barau wanda ke Kumasi da Alhaji Chamba Said Kumasi da kuma Ali Arazim da Mamman Gali gidan wake da suke zaune a London sai kuma daga ƙarshe muke mika gaisuwar barka da sallah ta musamman zuwa ga Hajiya Mamata mai shinkafa da wake a Yalwa Kumasi da fatan an ci sallah lafiya
to amin kuma amin nago ma naji ka kace Hajiya
Mamata mai shinkafa da wake
to naji kace Hajiya Aljanna kuwa
gaskiya Hajiya Sa'adatu Sa'ar Mata mai furan ɗan aljanna a birnin New York
to ko kai fa to ko kai fa nago ma
gaskiya ka hada mun shekura
ai shine za a tuya a mace da albasa ba koma New York kenan
maganar kenan
to madalla to bari mu ci gaba da sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri da barka da sallah ga ambassador professor AY Shehu Abdullahi a jakadan Najeriya a Rasha sai kuma ambassador Dr. Safiya Ahmed Nuhu a jakadan Najeriya a Romania gaisuwar fata alheri da barka da sallah zuwa ga Khalid Ismail a garin Bauchi sai kuma abokiya ta Zainab Bululu a ita ma a Bauchi sai gaisuwar barka da sallah zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki kamar su Yusuf na Zulaiha Badaraka da Rabe mai caji Badaraka da Buhari General Badaraka da daukacin ƴan garin Badaraka sai Sanusi Madatai da Mamman Sani Dauda da Gali Mamman Ibra da Yaro Guniya garin Malam da Sani Da'u Alaska Tsatsun Burum da Tasiu Ingaltudu da Useni Fitar Gawan Kwalliya da Babaye Siniya da Sabiu Isu garin Karyani to Allah ya sa ka waɗannan garuruwan su garuruwa ne a jamhuriyar Niger da Ali Sarkin ya
ko Faransanci ne ko Hausa ne
yawa da Nazibi Ibrahim da Bala Ruwan Kanwa da Wanzami na birnin Kankara da mu kanmu masu sauraro da yace da dukkan masu sauraron gidan rediyon Muryar Amurka sai kuma Yakubu Mai Aski Badaraka a jamhuriyar da Magaram jamhuriyar Niger da Hamidu Kalalabuwa da fatar an tashi lafiya kuma muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma barka da sallah ga dukkan wakilan ma duk inda suke Niger Kamaru Ghana Chadi Nigeria da dai dukkan inda wakilan mu suke da fatar an yi sallah lafiya
sannan kuma alheri ina so kafin mu rufe masu saurare mu wanda suka kira mu ta wayar ho a lokacin da muke sake layi, muna gaida dukkan su da fatan suna lafiya, musamman ma Alhaji Musa Garo mai sai da radio a kasuwar Kawo Kaduna, da Murtala a Rigasa, da kuma Malam Ibrahim mai wakil hula a jihar Niger, da duk masu saurare mu da kiran mu a kan tarho.
Hakan
ya kai kuma sarkin musulmin North America Alhaji Yahuza Abubakar Nabiu, wanda yake ziyara a birnin Kumasi yanzu haka, da kuma wazirinsa Alhaji Halaru, da fatan duk sun tashi lafiya kuma sun yi sallah lafiya.
To na goma da yake sallah ake
to
bukukuwan sallah ake to wannan labari na wani kiriki ne je gaida kirikansa ana bukin sallah. To ana bukin sallah ka san kowa akwai sana'a da ta gaje shi, akwai abin da yake zama musu mai muhimmanci. To inda ya je din nan ana mutunta fura kwarai da gaske, ba ko dai aka yi bako to dole sai an bashi fura.
Ikon Allah.
To da ya je sai aka bashi fura, shi yana yar kunya kunya irin wannan din nan ana fara.
Eh haka ne, kin san gidan sarkar ne ba saki.
Yace ba zai sha ba, aka ce yace ba zai sha ba. Sai aka ce to aka ce a ji a sa mu ta daki kawai, tunda bakon ba mai tafiya bane, bakon kwana aka dakin baki aka je aka aje fura. To yayin kalli furan nan, ya kalli furan da ta sha nuno baba tana
yanzu je gashi kike da daki,
gashi kike da daki, na sai tunani ya ne zai yi ta furan nan ba tare da an gane ba, an aje fura an aje ludayi. To in ya saka lu tunda da an dora ne akan irin yadda ake sa faifai a rufe bakin kwarya,
haka
an dora ya ce to in ya saka wannan
ludayi
za a gane ya sha furan. Saboda haka sai wata dabara ta zo mishi, ya ce to abin da za a yi shi ne ya kafa baki, ya kafa baki ya sha da yawa ya sha haka. So ya dauki kwarya ya kafa zai sha kenan, yana gurguje kenan, ya gyara riga shi kenan, sai hannunsa ya goce ya fuskaci ta fada cikin fura. gaba ɗaya duk gemu ya cike da
ashiya
da fura ya rasa yadda zai yi fuska ta kama shi ya rasa yadda zai sai yana so ya tunane ya fice tunane ya fi da irin ɗakin baki ɗin nan a ta zaure ne ake
bi haka
ka sani yawa ta zaure ake kaɗo baki to yana so waye tunane ya fice gidan ba tare da an gaishe ba yana ya fa kafa zai fita gidan. Sai suka ci karo da su jiki shi.
To.
Sai suka fi suka farin fat da gemu da fura. Sai sai musu wani. Sai sai musu ku kauce ku kauce ku kauce dodo zai wuce. Ya kashe murya yana cewa ku kauce dodo zai wuce. Wani yana duka ba za su gane shi da ya fuskar shi ta yi fara-fara da fura ba to baba Allah ya sa da an je yawon sallah ba ya abu kunya ba.
Gaskiya.
Ya an yi abu kunya ba ji labarin
gwakwa da ya zo. Ai saboda haka ne muka dan kiyaye gidan sarkadai saboda a koma kai shi ba.
Ina gaba da majalisa na daga mana hannu da fatan an yi sallah lafiya kamar yadda muka ce Allah ya maimaita mana Allah ya nuna mana ta badin 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 badada.
Amin.
Ya madadin.
Baba ya ku makeri.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Thank you.